Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Fadar White House ta sanar a jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je kasar Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban Poland Andrzej Duda da kuma kawayen Amurka a gabashin Turai. Ziyarar da ke zuwa lokaci kalilan kafin cika shekara guda da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu tana bayyana kararren cewa Amurka na tare da Ukraine a duk lokaci, inji John Kirby, kakakin fadar White House akan sha'anin tsaron ƙasa. Sanarwar na zuwa ne bayan mummunan hare-hare da Russia ta kai da safiyar jiya Juma'a a ƙasar Ukraine. Munanan barin wutar na auna fararen hula da mazaunin fararen hula, kana ya haddasa sabon katsewar wutar lantarki. A cewar wakilin muryar Amurka Anna Shenikova, wanda a halin yanzu take a can birnin Kyiv, ministan makamashi Heman Halushinikov ya tabbatar da an kai hare-hare akan na'urar samar da wutar lantarki da manyan injunan kai wuta a yankuna shida na kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira munanan hare-hare na Russia da kalubale ga kungiyar tsaron NATO da kuma tsaron bai daya. Wannan ta'addanci ne da za a iya dakatarwa, kuma dole ne a dakatar da shi, a wani jawabinsa na faifan bidiyo. Yiwuwar kukutar da raguwar mutane da suka makale a cikin buraguzai a Turkiya da Siriya biyu bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.8 da wata girgizar mai maki 7.5 na cin tura, amma a jiya Juma'a an ceto mutane da dama daga lardin Hataya na kudancin Turkiya da ya lalace, ciki har da wata mace da 'yarta mai watanni 6 da haihuwa. Jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu daga waɗannan munanan girgizar ƙasa da suka afkawa yankin kan iyakokin Turkiya da Siriya ya haura 22,000, lamarin da ya kai girgizar ga zama bala'i mafi muni a duniya tun bayan girgizar ƙasa da tsunami da suka faru a shekarar 2011 da ya kashe kusan mutane 20,000 a Japan. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana zaman makoki na kwanaki 7 da kuma dokar taɓaci na watanni 3 a cikin larduna 10 da wannan girgiza ta shafe su kai tsaye. Shi ma shugaban Siriya Bashar al-Assad da uwar gidansa sun kai ziyara ta farko ga mutanen da girgizar ta rutsa da su a asibiti a birnin Aleppo da ke hannun gwamnati, wanda a baya ya sha fama da ɓarna daga hare-haren bama-bamai tsawon shekaru 10 a lokacin yakin basasar ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takara 18 ne suke fafatawa a zaben shugaban ƙasa a Najeriya a ranar 25 ga watan Fabrairu, wanda guda 3 a ciki suke kan gaba da suka hada da tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Abubakar da Obi sun gudanar da manyan tarukan gangamin neman zaben su a karon farko. A cikin watan Mayu bara ne Obi ya kunno da kai a fagen takara bayan da ya fice daga jam'iyyar PDP ya shiga jam'iyyar Labour Party ya zama dan takara. Sai dai Peter Obi ya fada a wurin taron gangamin sa, yana mai cewa
"The country in the past 20 years all it has produced is insecurity, poverty, adult children."
Kasan nan a cikin shekaru 20 da suka wuce abinda aka samar mana shine rashin tsaro, talauci da ƴaƴanmu ba su zuwa makaranta da yajin aikin dalibai, duk abu marasa kyau su ne abinda suke samar mana. Muna ba ku ta yin samun kyakkyawar rayuwa da na dukiyoyi, miyagu ba su da ƙarfi, sai dai babu shugabanci. Za ku yi alfahari da ƙasarku domin ƙasarku za ta tashi daga ci zuwa noma. Yayin wani taron yakin neman zaɓe a Kano a ranar Alhamis, ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya miƙa saƙo ga magoya bayansa, yana mai cewa
"Do you want the return of peace in Kano? Now, do you want the borders open?
Kuna son dawowar zaman lafiya a Kano? Kuna son buɗe iyakoki? Gwamnatin PDP kadai za ta aiwatar da waɗannan manufofin. ina so ne kira gare ku da ku zabi PDP daga sama har kasa. Mun yi haka a baya, za mu kuma sake yin haka. Atiku mai shekaru 76 ya sha kai a hannun shugaba Muhammadu Buhari a takarar shugaban kasa a shekarar 2019. A jiya Juma'a, wani jirgin yakin Amurka da ya yi aiki da umarnin shugaba Joe Biden ya harbo wani abu mai ban al'ajabi da ya can kololuwa a sararin samaniyar Amurka, bayan da aka tabbatar da wannan abin na yin barazana ga jiragen fasinja. A cewar ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon, abin ya shiga sararin samaniyar Amurka ne a cikin dare a ranar Alhamis, kana rundunar arewacin Amurka ta gano shi yayin da yake dannawa a cikin girgije ta arewa maso gabashin jihar Alaska.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na gumma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya lau ya New York, ya Hajiya mai fura aljanna, mun sha fura, mun sha tsimi. Masha Allah, sai godiya.
An sha tsimi.
An sha tsimi, sai godiya. Aka ce, a ce ko masha hane, amma
na fura
da tsimi. A ce ko masha hane, amma na fura da tsimi.
Zibi ba da ruwa.
Ta, gode, muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri. Kin tara mashaya a tashi Hausa amma na fura. Kina da mashaya masu yawa na fura amma.
Na fura ba da
iyali ba. To baba, kamar yadda muka saba, bari mu bude wannan babi da wa mika gaisuwa fata alheri da barka ga waɗannan anguna da amare an riga an yi aurarakin nan. Za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Inuwa Mai Gado da na Alhaji wato marigaya kenan, marigayi Alhaji Inuwa Mai Gado da kuma marigayi Alhaji Khalid Yusuf waɗanda aka ɗaura auren ‘ya’yansu Alhaji Saba Inuwa da kuma ‘yarsu Hajara Yusuf Khalid. An yi wannan auren ne tun a watan Janairu baba, a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. To Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma wannan auren shi kuma da aka yi shi makon da ya gabata Asabar da ta wuce kenan, na iyalan Mazadu ɗan dada da na Nuhu R Sama'ila Nazari waɗanda suka aure da ‘ya’yansu Mai Nasara Mazadu da Alheri Nuhu. An yi auren nan shi kuma kamar yadda na faɗa ranar Asabar da ta gabata a unguwar ɗan birni Tsiga a ƙaramar hukumar Bakori jihar Katsina. To Allah ya sa an yi adace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin. To sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Mr. and Mrs. Moses Sambo Khalil da na Pastor da Mrs. David Gidda, wanda su ma an riga ɗaura aure ɗin, amma aure ‘ya’yansu ne da aka yi na wato Rejoice Moses Sambo kenan da Khalid David Gidda, wanda aka ɗaura a ranar 4 ga wannan wata, wato makon da ya gabata kenan. An ɗaura ne a Equa Gospel Church da ke Ashaka Road a Gombe. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a ɗayyaba.
Amin summa amin. To baba, har wa yau muna ƙara mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Asama'u da angonta Tekura te da aka fi sani da te, su ma an yi aurensu ne ranar Asabar da ta gabata a garin Jos jihar Plateau. Allah ya bada zaman lafiya da an sha buki a bakon da ya gabata. To su waɗanda dama suke jiran gaisuwa irin haka domin su je wannan karan, sai dai ku
yi ina da buki
wannan karan, sai dai ku ji a salansa. Bari mu shiga zangon gaishe-gaishe. Waɗannan gaishe-gaishe duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar sadarwarmu ta wannan wayar salula ta Abar Yahuci da ake aikowa ta hanyar sadarwa WhatsApp. To bari mu mika wannan gaisuwa da kamar yadda na ce ta hanyar sadarwar WhatsApp ne, sai dai shi bai faɗi sunan shi ba, sai dai ya ce ina so ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga Yusuf Mai T Samaru Bus Stop Zaria, Badaru Mai Gwanjo Kasuwar Jimeta da Alhaji Ma'azu Gyaza Direktan kamfanin Farmers Escort Samari Zaria, sai na Madina Yahaya Dakar ƙasar Senegal da injiniya Mohammed Usman shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna, sai sardaunan Samari Zaria Alhaji Bello Sa'idu da walin Samari Zaria Alhaji Kabiru Kasuwar Dare Samari Zaria da Gidado Adamu da Mustapha Mai Shayi asibitin ABU Shika Zaria da uban Dawakin Gobir ɗan majalisa mai wakiltar Sabon Birni ta Kudu Alhaji Sa'idu Ibrahim Galeji. Allah ya sa Galejin na haka ne. Sai wannan ita kuma gaisuwa da ta fito daga hannun Zaradina Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra ƙasar Ghana. To baba,
to bari in mika wannan gaisuwa da ta fito daga Zaharuddin Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra ƙasar Ghana. Ya ce salam VOA Hausa, ina son ku isar min da sakon gaisuwa zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki kamar haka. Ina gaida Atiku ɗan Yarbawa Barbaju da Imrana Madaha Bako da Ali Sarkin Yaƙi Nima, sai kuma Garba Mai Matankaɗi Kasuwar Sabon Zango da Muhammad Shehu Mararraban Kunini da Sani Muhammad Chindo da Mudassar Muhammad Tafawa Balewa da Fa'ilu Ɗanladi Mahuta, sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da dukkanin masu saurarenku, ku tashi lafiya. To sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yelwa Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Filato. Yace ku isar man da gaisuwar sada zubunci zuwa ga Baffa na Biba Sabon Gari Teldem Fulani da Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Sani Dan Kaka Mai Fanta Kano da Hajiya Beauty NNPC Jos Depo da Shafi'u Dan Lelen Unity FM Jos da Lawal Bana Hambali MK Dan Silva Sokoto da Ibrahim SD Kusfa Zaria City. Sai kuma malami kura garin Sarki Noma da Ayuba Isa garin Sarki Noma yace ina gaida JT Love G Kanduna da Sani CID Makole da Danzifi Ibrahim Rugan Malam da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashir Tela Lafiyan Bari Bari da Usaini Dangote Karasuwa da Mai Aduwa Mai Wanki da Guga a Yelwa da Maman Kulu Mai Saida Kayamiya Yelwa da Umar Guru a Gindin Akwati da Alhaji Kabiru PRO Gindin Akwati da Alhaji Babaji a Gindin Akwati da matana Maimuna a Yelwan Gindin Akwati da fatan an tashi lafiya.
To madalla baba, kamar yadda muke faɗa kullun komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa.
To kadan
sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe guda uku dukan su da suka fito daga hannun masu sauraron mu da suka aika mana ta hanyar WhatsApp. Wannan ya fito ne daga hannun Abba Sa'ad Mahuta, yace da farko yana gaida mahaifiyarsa, sai ƴan uwansa da Abdullahi Sa'ad Mahuta, Fatima Sa'ad Mahuta, Aisha Sa'ad Mahuta, baban gida Sa'ad Mahuta, sai Usman Sa'ad Mahuta da Alhaji Kabir Sa'ad Mahuta da Alhaji Garba Nabara Mahuta, sai baba magaji da baba na Allah, sai baba Isiya Maigoro Mahuta da dukkanin iyalan gidan Sa'adu Maigoro Mahuta, da fatan sun tashi lafiya. Sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu Mai Shadda Kwantagora, yace yana so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga ƴan uwansa da abokan arziki irin su Alhaji Murtala Mai Gida Kwantagora da Alhaji Salisu Boza Kwantagora, sai Alhaji Safiyanu Sarkin Karafa Kwantagora da Alhaji Dan Asabe Mai Fata Yawuri da Abdulmumini Mai Gizo Kwantagora da Alhaji Muhammadu Kwanar Farakwai, Allah sa haka take Kaduna, da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Bawa Direba Kwantagora da baba Malam Idris Afadar Mai Martaba Sarkin Argungu, sai kuma Alhaji Hassan Mai Waya Kan Giwa. Daga ƙarshe yace yana so a miƙa mishi gaisuwa ta musamman ga baba Yakubu Makiri da kuma mai karantawa, duka mun ji muna kuma godewa. To sai wannan wasiƙa ta ƙarshe da ta samu shiga yau wanda ta fito daga hannun Alhaji Mamman Soda Shadaɗi Jihar Neja, yace yana so a miƙa mishi gaisuwar shi zuwa ga shugaba Haruna da Alhaji Mamman Soda Shadaɗi Jihar Neja, sai shugaba Haruna Bakanike Shadaɗi da Umaru Chali-chali Shadaɗi, sai Ya'u Ɗan Kamisho Shadaɗi da Auta Tela Farar Doka da Muhammadu Ahmed Usman Tunga Makiri, sai Musa Nagana Isasa Bangi da shugaba Idi Mai Lalle Bangi, sai Ɗan Amariya Kwanan Bala Buzu da Mammalo Mai Shayi Farar Doka, Allah ya sa Farar Doka na haka take, sai Ibrahim Kibiya Mazame Bangi da Ibrahim Makeri Bangi da Abdullahi Babanje Gabangi, sai Alhaji Wadatau Mai Maganin Shanu Bangi da fata. Yeah.
sinar dan ani nake jawar anya mace fata
To baba yau labarin da zan baka labarin ne da ya fito daga hannun masu sauraron mu kuma wanda ya aika ta hanyar sadarwar WhatsApp wato wani mai sauraron mu a yau da kullum mai suna Sanusi Umar Arkilla Sakkwato.
To
baba yace labarin wani barawo ne da wani da ya shiga wani gida ashe bai sani ba gidan bai wasan kura ne bakon barawo ne a garin bai sani ba sai ya shiga gidan mai wasan kura to da ya fada gidan ya gama yan dauke-dauken shi zai fita kenan sai ga wani haske a bakin kofa ka san ka shiga cikin duhu baka gane abin da kake ciki amma in ka dade a cikin duhu sai idan ka fara fahimtar yawwa kada gane inda kake da kuma ka iya ganin waɗansu abubuwa
haka
sai ya fahimci cewa ashe kura ce a zaune a bakin kofar nan inda ya shigo bai ganta ba lokacin da yake shiga
kuma ya riga ya shiga
yayi etsi ya gama sai shi zai fita baba sai ya ga ashe ga kura a bakin kofa ya rasa yadda zai yi kura ta zuba mishi ido ta zuba mishi ido
ka san ke san ko kura ta zuba ba ido sai ka ga kaman wani haske
ba ya muta tsaye ya rasa yadda zai yi ya juya haka sai ya ga shi mai kura na a kwance kusa da shi yana bacci shikenan sai ya bubbuga mai kura ya tada shi ya ce kai malam tashi ka kama barawo ya ta shi kakama barawo duka da shi da kuran nan da
kuran da ta kama shi ba rabe mai kuran da ya kama shi
gara mai kuran da ya kama shi to baba ya ce wato kai baba in kai ne mai kuran nan za ka bari kuran ta kama barawo ko kai ka kama barawo ya za ka yi idan
ni ne mai kuran sai ke bari da safe
na sani bashi ya da da Allah fita kawai na yabe ka je kawai ga abin da ka samu Allah amfana
ke kai raba ni in bacci na ba ka dauka ba
tafi da su kawai rabonka ne
dan
Allah baba dan Allah ka kama ni dan Allah malam
to bari da safe zan kama
ka kama barawo sai na ga malama jin da daga mana hannu sabili da haka bari mu jabarki nan yanzu a madadin
baba ya koma
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri sai kuma mako mai zuwa ma karanta wani daga cikin labarin da ku masu sauraro za ku aika mana ko ta hanyar Facebook ko kuma ta wannan hanya ta WhatsApp to da alheri
Thank you.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku.